بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يهد ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu daidai irin wannan lokaci, kuma a wannan rana ta Alhamis, yau 7 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1433, wanda ya dace da 26 ga watan 7 miladiya 2012. Nasiha farko da zan fara kafin amsa tambayoyi da Allah wanda suke dora wayoyinsu anan domin daukar karatu, su dinga tabbatarwa sun kashe wayar kafin su dora, domin zaka ji cewa shi wanda yake recording din da yake sawa a gidan radio sai sautin waya ya dinga fitowa a lokacin da ake abin da Allah a dinga kulawa ana kashewa kafin a kawo aji. Mai tambayar farko yake cewa assalamu alaikum malam, ana sayar da wani abu akan naira 200 sai na nemi rage, sai aka sayar min naira 180, sauran na ci halan ne ko kuwa? Idan wani ne ya aike ka ka sayo masa abu a naira 200 sai ka je ka samu abin naira 180, inda zaka san cewa bai halatta gare ka ba, da zaka je a ce naira 210 ba zaka cika masa 10 a jihunka ba, zaka dawo ka ce sai an cika 10. To akan haka wannan ragin da ka samu na naira 20 bai halatta gare ka ba, sai ka dawo da mai kudin kudinsa, in shi da kansa ya ce ya baka kyauta to lokacin zai halatta gare ka. A yake cewa wannan ne ke cewa malam, dan Allah menene hukuncin wanda janaba ta same shi bayan sallah ta asuba amma bai wanka ba sai da rana ta tafi, amma kafin azhur yayi? To mun sha fada yin mafarki baya bata azumi, ba wai kawai fitar manini yake ainihin karya azumi ba, sai lokacin da ya kasance ta hanyar saduwa. Idan mutum ya yi mafarki yana azumin sai yana lafiya kalau, sai dai kawai ya je ya yi wanka saboda salloli da zai yi. Wannan ke cewa malam, ina son a fada min hukuncin, ina shi ma dai kusan abu ɗaya ne nake da to malam, ina son a fada min hukuncin mafarki da azumi, kuma malam ya ci gaba da azumin, shin malam azumin nasa yana nan ko kuma bayan azumi zai rama ne? Mun yi bayani akan wannan. Wannan yake cewa malam, don Allah ina tambaya akan waye mahaifin Annabi Musa. Annabi Musa alayhi salam sunan mahaifinsa Imran, amma ba Imran kuma baban Maryam ba. Maryam sunan mahaifinta Imran, sai dai akwai tazara tsakanin Imran baban Annabi Musa da baban Annabi Maryam, kusan sama da shekara 1000 a tsakaninsu. Tambayar ta biyu ke cewa kuma su waye 'yan uwansa? Ban sani ba. yake cewa Nana Maryam nake so in ce Nana Maryam mahaifin Nana Maryam sabakun lisan ne kwarai da gaske Nana Maryam nake so in ce sunan mahaifin Nana Maryam wato Imran to ba Imran mahaifin Nana Maryam kuma shine Imran mahaifin Annabi Musa ba shine abin nake so in ce sai mai wannan mai tambaya yake cewa malam sujadar tilawa daga zaune ake yin ta ko sai an miƙe tsaye sannan ayi domin naji wani malami yana cewa kalmar kharra yana nuna daga tsaye ya kamata ayi don Allah ya ce kharru sujjadan to ba gaskiya bane ba in aka ce kharra yasduqu an yakuna al-insanu qa'iman aw saji'an aw jalisan zai iya kasancewa mutum yana tsaye ko yana zaune idan mutum yana zaune in ya kai goshin sa za a ce kharra sajidan idan yana tsaye tafi kai goshin shi ma za a ce kharra sajidan saboda haka ya danganta idan ka karanta ayar sujuda kana sallah to ya halatta gare ka ka je kai goshin ka bayyana kabbara a lokacin kaiwa da lokacin tasowa shine mahallin sabanin malamai wasu malamai suna cewa idan ana cikin sallah to boye kabbara ta sujudu tilawa a wajen kai goshi da dagowa shine mafifici bal shi malam Albani ma yayi jazmi akan cewa babu athar din da ya nuna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya bayyana kabbara ta sujudu tilawa inda yana cikin sallah a kai goshi ko dagowa amma in a wajen abin nan ne a wajen sallah ne to wannan ba wata matsala mutum zai kabbararsa wasu ma suna ga zai ma daga hannu wasu ma suna ganin ayyuta ya amma wannan magana ce marjuhiya kawai in mutum yayi kabbara a wajen kaiwa sannan yayi addu'ar da tazo sannan ya dago kansa tare da kabbara shikenan wannan yake cewa yake cewa Allah ya saka wa malan da alsheri to ba alsheri ba ake cewa alkhairi ko yawwa Allah kuma to bai dai ya gama abin nan sai yake cewa tambaya ta anan shine malam ina so a yi min karin bayani dangane da yin daurin auren masallaci ko radin suna da kuma wanda ake yin su a gida bi ma'ana taron suna ko na daurin aure wane ne sunna ta koyar Allah ya saka malam da alkhairi to in muka dauki daurin aure abinda ayyukan sahabbai suka nuna shine tara mutane a wajen daurin aure domin a shaida wane ya aurwance lokacin da za a daura auren safiya wanda yake ainihin koyan gaci ta sayyidina abubakar da kuma sirin wanda shi kuma bararren bawa ne na Anas dan Malik to an gayyaci sahabbai masu tarin yawa har ma ana cewa an dade ba a ga daurin auren da ya tara manyan mutane irin wannan daurin auren ba domin wanda suka je Badar kansu an kirga mutum 18 har ma aka jinjina ma daurin auren cewa Ubay ibn Ka'ab shugaban mahaddatan Qur'ani tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake addu'a sauraron mutane suna cewa amin to kun ga wannan ya nuna mana cewa sahabbai suna gayya in za a daura aure to abin da ya shafi suna babu wani hadisi da ya zo ya ce sai an gayyato mutane ko an taba ganin sahabbai sun yi gayya a wajen a zo kofar gida a rada wa yaro suna akwai hadisi da zo a cikin al-adabul mufrad shi abin da yake bayani yin walima a ranan 7 ga wanda Allah ya azurta shi da haihuwa ya mace ko da namiji daya ko biyu ko sama da haka ya halatta sunna ne in Allah ya hore maka kiraye abokai da ƴan uwa kai musu waliman murnan Allah ya azurta ka da abin haihuwa wannan walima ka iya yin ta da safe ka iya yin ta da rana ka iya yi da dare ma'ana a ranan 7 dai ka gayyace su a ci abinci kowa ya kama gaban sa wannan shine abin da yazo ainihin a hadisi to amma babu inda zaka ga cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko sahabbansa ko su da suka biyo baya sun yi gayya cewa a zo a rada ma wannan yaron suna ba na jin da yadda muka san sunayen mu nan tsakanin mu a ce ta hanyar wannan taron ne muka san sunayen juna a'a ba haka bane ba sai dai kamar yadda ni na sha fada mu a matsayin mu na mabiya laifin mu ne yasa malamai suke kin bayani saboda ba a fa ya taimaka musu ba sai idan irin wannan abin ya zo malami yana unguwa sai an kashe shadda sannan a bashi sai an yi fidda kai sannan a bashi in ba wannan lokacin ba za a taba taimaka masa ba to gara kun ga sai ya dan fake da hadisin walimar cewa ai taruwa ake kuma kaga dai kai ba za ka yi sunan kai da kanka ba dole ka kawo na malam da na malamai ina fata an gane eh to amma wannan shine sannan maganan yi a masallaci abinda na sani annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wata asbah ina zatan ma in ban manta ba har an kammala iqama sai yake cewa ji an haifa min da namiji malana na mariya ta haifi da namiji yace na sanya masa sunan babana ibrahim shi da kawai abinda manzo Allah ya faɗa sai aka ci gaba da sallah ba wai ce akai shi ma sai an abin nan duk an zo an wannan an raba alewa da gora da sauran su din ba amma ba wai ina cewa in Allah ya hore ma ka zo ka raba mutane alewa ba tare da ka tara su ba dan farin ciki wannan ya halatta yana daga cikin abubuwa da yake nuna ainihin farin cikin mutun ya sami karuwa wallahu alam jiya mun kammala aya ta 77 yau zamu tashi aya ta 73 zamu tashi da 4 malam yace thumma bayyanu sannan sai su wa'annan masu sihiri a jiya koko da safe kuma musulmin yammaci suka bayyana sababa qaulihim sababin fadarsu da suka ce khairun wa abqa faqalu sai suka ce innahu malaman tafsiri sun yi sabani shin wannan tikon magana su ne ko kuma magana ce daga Allah subhanahu wa ta'ala innahu yadda lamari yake man ya'ti rabbahu mujriman duk mutumin da ya je wa ubangijin sai yana matsayin mai laifi kun ga daga cikin balagan qur'ani ba a ce man ya'ti rabbahu bil ijrami ba da an ce man ya'ti rabbahu bil ijram wanda ya je wa ubangijin sa da laifi kenan ko man dan laifin da mutun zai mutu da shi sai ya zamo a cikin tsoro da fargaba to amma da aka ce mujriman ma'ana kawai laifi shine rigarsa shine jininsa da tsokarsa shi yasa ma malamai suka ce al ijram shine al kufr shine mai tafsiri yace kafiran duk wanda ya je ma Allah yana kafiri kafirauna kaman fir'aun fa inna lahu jahannam to wannan wutar jahannama ta tabbata akan sa la yamutu fiha ba zai mutu a cikin ta ba fayasariha ballantana ya huta wala haya kuma ba zai rayu ba hayatan tanfa'uhu rayuwar da ainifin za ta amfane shi Allah subhanahu wataala yana cewa walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu kafirai wutar jahannama ta cancanta akan su ta wajaba akan su ba za a hukunta musu mutuwa a ciki ba sannan wala yukhaffafu anhum min azabiha ba a rangwanta musu azaban Allah ce kadhalika najzi kull kafur haka muke saka ma dukkan mai yawan kafirci Allah kuma yake cewa abin nan thumma la yamutu fiha wala yahya eh arne in ya shiga wutar jahannama ba zai mutu ba bayani ya gabata kafin kwana uku za a zo da mutuwa a yanke ta yankan rago tsakanin yan wuta da yan aljanna sannan kuma ainihin ba zai yi rayuwa wacce take ainihin mai dadi ba Allah subhanahu wataala sai ce wa man yatihi mu'mina wanda kuma ya zo ma Allah yana mu'mini kada amina salihati kuma tabbas yayi ayyuka nagari wannan yana nuna ashe imani sai ya hadu da aiki yayi imani kuma yayi aiki min amali qa'at daga cikin ayyuka na biyayya fa ulaika lahumud darajatul ula to wannan sune suke da ainifin darajoji mafiya daukaka malai sai jam'u uliya wato al ula jam'in na uliya muannath a'la muannathna al a'la yazo a wani athar tsakanin aljanna da aljanna wato koko aljanna tana da matakai dai dai har guda 100 tsakanin kowane mataki da kowane mataki wato ya kai tsakanin ƙasa da sama kaga ashe ba karamin al'amari bane kai wani athar din ma yake cewa aljanna tana da mataki 100 tsakanin kowane mataki ɗaya kuma akwai matakai 100 to tsakanin kowane wancan ɗarin na tsakiya kowane dan uwansa ya kai tsakanin sama da ƙasa Allah subhanahu wataala yake cewa to suna da ainihin ma darajoji mafiya daukaka kamar mai tambaya yayi tambaya ce wani irin darajoji ne sai aka ce jannati adanin wato jannatu adanin wata aljanna ce wanda yake ta dawama ai iqamatin aljanna ta zama na dindindin yace bayanul lahu wannan bayani ne na wancan darajoji da aka ambata tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana karkashin gine-ginen aljanna din wadhālika jazā'u man tazakka wannan shine sakamakon wanda yake tsarkaka malamai suka ce tsarkaka anan tana daukan ma'anoni guda biyu kashin farko mutumin da ya zamo ya nisanci laifi kun ga ya tsarkaka kenan kad aflaha man tazakka ko kuma a'a yana laifin yaji tsoron Allah ya daina to wannan shi ma za a ce ya tsarkaka wannan kashi daya kenan kashi na biyu tazakka shine izdada fi ta'at mutumin da ya karu ya dadu a wajen yin Allah biyayya domin kalma tazaka yazku a larabci tana daukan ma'ana biyu tsarkaka ko kuma daduwa da habaka shi yasa zakka ta kudi ko ta amfanin gona ko ta dabbobi aka yi mata suna da azzaka domin na farko mai yinta yana tsarkake dukiyarsa sannan kuma wannan yana habaka dukiyar to kenan duk mutumin da ya zamo ya nisanci sabo bai yi ba ko kuma yana yi yaji tsoron Allah ya daina sannan a bangare daya kuma ya dadu a wajen da'a to lalle wannan mutum sakamakon sa shine aljanna da nassin wannan aya shine ta tahara minad dhunubi mutumin da ya tsarkaka daga zunubai bil imani billahi wa rasuli ta hanyar imani da Allah subhanahu wataala da manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai malam yace walam yadhkuril qur'anu lana anan alqur'ani bai ambata mana an fi'il fir'aun wato dangane da aikin fir'auna ba min at-tahdid wal wa'id na barazana da narko lis-sahara ga su wannan masu dabo shay'an Allah bai ambaci wani abu ba ana fadahu amla shin fir'auna ya zartar da wannan ko bai zartar ba sai mai tafsiri yace wal galibu to abu dai mafi rinjaye annahu lam yunaffidhu wato abinda dai yafi rinjaye azato bai zartar da shi ba wallahu alam Allah dai shine mafi sani sai ce wa ba'ada sinina aqamaha Musa bayan shekarun da Annabi Musa alaihi salam ya zauna a cikin wato garin Misra yada u fir'auna yana kiran fir'auna wa qaumahu da mutanansa bi ayatillah da ayoyin Allah falam yazdadu illa utuwan basu ƙara komai ba sai taurin kai wa kadu kaidahum kuma suka shirye makircin su qala ta'ala Allah subhanahu wataala sai yace
wa laqad auhayna أن أخذ بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
الله سبحانه وتعالى بأي هلك فرعون mun sani cewa Annabi Musa alaihi salam wato ya ci gaba da sabon zama shi da Banu Isra'il to shine abinda Allah subhanahu wataala yake hikaito mana bayan an yi wannan yar kuri Annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi rinjaye an kunyata masu sihiri kuma yayi tawazi Fir'auna bai karba ba ya hure kunnuwan mutanansa sun kin imani to kenan Annabi Musa alaihi salam muhimmancin zaman sa a wannan lokaci bashi da ainihin wani tasiri sosai Allah sai ya ce wa laqad auhayna ila Musa tabbas mun yi wahayi zuwa ga Annabi Musa alaihi salam an asri bi ibadi cewa kayi tafiyar dare da bayina yace bi hamzati qat'in an karanta da alhamza ainihin wanda yake ta fara magana ma'ana alhamza wacce muke cewa alhamza da tashi eh shine hamzatu qat'in a ce kenan min asara yusri an asri wa bi hamzati waslin kuma an karanta da alhamza ta sadar da zance wacce ba a furta ta sai dai a lokacin farawa amma a halin sadar da zance ba a furta ta to an karanta da ita wa kasrin nuni da kuma yi wa nunin kasra a ce anisri to an karanta haka din min sara kenan sara yusri mun yi bayani je wannan yana daga cikin ayyuka da suke yin ta'addi ko dai a matsayin sa na ruba'i ko kuma ainihin sulafi lugatani wato ainihin lugaci guda biyu ta larabawa ay sirbihim laylan, Allah ya ce da Annabi Musa alayhi salam yi tafiyar dare da su, min ardu misr, daga wannan kasa ta Misra, fadrib lahum tariqan, wato ka saka musu wata hanya, bidarbi bi asaka, ta hanyar duka da sandarka, ka sama musu hanya, tariqan fil bahri, hanya a cikin teku, yabasan wacce take busasshiya, ay yabisan busasshiya, famtathala ma umira bihi, sai ya aikata abin da aka yi masa umarni da shi, wa aybasa Allahu al-arda, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya busar da ƙasa, famarru biha fiha, suka shude wato ainihin a ciki. Malaman tafsiri suka ce Annabi Musa alayhi salam lokacin da ya zo ya tsaya ga teku a gabansa iyakar ido, shi kuma Fir'auna, dama su banu Isra'ila sun yi mitin a tsakaninsu, sun sanar da juna a sirri cewa to lokaci yayi su kaurace ma wannan gari su san nayi. To sai suka yi dabara, suka aro mundaye, ma'ana irin su awarworo da yan kunna kayan gwalagwalai na ado, suka ce za su tafi wani biki da aka yi, kuma suka aro daga wajen Kibtawa. To kaga idan an ga suna shirye-shiryen tafiya wani wuri ba za a damu ba. To sai ya zama gabaki ɗaya ba wani Isra'ili da ya rage. Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi tafiyar dare, domin Allah ya albarka mai yawa a cikin tafiya da dare. Saboda haka sai suka kama hanya, suka yi ta tafiya har ainihin gari ya kusan wayewa. To sai aka ji gari dip, ba motsin Isra'ili ko ɗaya. To a nan Fir'auna ya ce to lallai akwai abin da suka shirya. Nan take ya aika masu yi kuwa, Allah ya kita fa arsala fir'aunu fil mada'in hashirin. Fir'auna ya aika masu yi kuwa, ya ce maza-maza a je a taro dakaru, a taro sojoji, a haɗo bataliyoyi na yaƙi. Yake cewa inna ha'ula'i lashirzimatun qalilun, wannan mutane ne ga su nan ƴan kaɗan, ba a bakin komai suke ba. Wa innahum lana lagha'ibun, amma kullum suna ta tusa mana baƙin ciki da damuwa. Yace wa inna lajami'un hadirun ko hadirun, mu runduna ne wanda muke a shirye a kintse a faɗake za mu yi maganin su. Ina Allah sai fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, ashe shirin da akai damara an fita tafiya ta har abada. Allah ya fitar da su daga wuri na more rayuwa da hutu da kasaita. To saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ma Annabi Musa da ya zo ya daki wannan teku, ainihin sai ya kece. Kamar yadda Ibn Kathir yake cewa da ya zo sai ainihin ya ce ma teku in filik alayya bi idhnillah, ya kai teku wato ainihin ka dare, ya zamo ainihin ka kece, ka buɗe da izinin Allah. Yana kecewa kawai shikenan, Allah ya ko iska duk ta bushe shi ya hure, kawai sai dai ya shiga shi nan kamas. Kai ka san wannan aikin sai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce da shi la takafu darakan, kar ka ji tsoron ruska, ai an yudure kaka fir'aunu wa junuduhu, kar ka ji tsoron fir'auna da rundunarsa za su iya ruskarka su tarar da kai. Mai tafsiri ce wa aslu darki, abinda yake asalin kalma ad-darak, qit'atun min al-jayshi, wani yanki ne na rundunar yaƙi, tursalu da ake aikawa, little haqal fa'it, domin taruski wanda ainihin suka yi gaba. Ma'ana idan aka tura runduna ta yaƙi, to idan aka fahimci akwai buƙatar daɗi, to sai a sake tara waɗansu a sake tura su. To wannan na biyun su ne ad-dark, wanda za su riski tawaga ta farko kenan. Allah ya ce wala taksha, kuma kar ka ji tsoron gharaqan, wata ainihin nutsewa. Dama abin tsoron guda biyu ne, fir'auna a bayansa shi ne wanda zai ruske shi, nan gaba kuma teku, kar ji tsoron idan ya shiga ruwan zai sake dawowa ya haɗe. To kaga an kwantar masa da hankali ta kowane ɓangare. Allah ya ce fa atba'ahum fir'aunu, sai fir'auna ya bi su, bi junudihi da rundunarsa, wa huwa ma'ahum alhali yana tare da su, faghashiyahum min al-yammi, sai ya lullube su na daga teku, ma gashiyahum, abinda ya lullube su, fa agaraqahum, sai ya nutsar da su. Malaman tafsiri suka ce al-ibhamu huna litahwil, wato amma lullube abun ba a ce ga abin da ya faru ba, domin a tsoratar, Allah kawai shi san me ya faru. Faghashiyahum min al-yammi, ma gashiyahum, abinda ya lullube su na teku ya lullube su. Kaga duk yanda hankalinka zai iya hasashe, ba zai iya tuno irin abin da ya faru ba, Allah dai shi kadai san me ya faru. Allah ya ce wa adalla fir'aunu qaumahu, fir'auna ya halakar da mutanansa, bi du'a'ihim ila ibadatihi, ta hanyar da ya dinga kiran su zuwa bautata masa. Wa ma hada, kuma shi bai shirye ba, bai iya shiryar da su ba. Bal auqa'ahum fil halak, a'a ya aukar da su a cikin halaka. Khilafa qawlihi, sabanin maganar sa da ya fada a cikin suratul mu'min, yace wa ma ahdikum illa sabilar rashad, wai shi ne shiryayye ne, yake ce mutanen sa ba na dora ku sai akan hanya wanda yake ta shirya. Da Allah ya ce wa adalla fir'aunu qawmahu, ma ya tsaya, ma'ana ta riga ta cika, to sai aka kara cewa wa mahada, dan mai da martani akan sa a waccan maganar tasa, yace ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad. To yanzu ga sabilur rashadin ne ainihin teku da ya hade shi, kenan kaga sabilul halaki ne, Allah ya kiyashe mu. Sai Allah subhanahu wataala ya ce
ya bani isra'ila qad anjaynakum min aduwwikum wa wa'adnakum janibat turil ayman wa wa'adnakum janibat turil ayman wa nazzalna alaykum al-manna was-salwa kulu min طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
ما لن يسي وبعد إهلاك فرعون باين هلكت فرعون وجنوده درندنسا manna ta'ala, Allah sai baiwa ala bani Isra'il, ga banu Isra'il, bi ashiya, da wasu abubuwa zakaraha lahum, wanda Allah ya ambata su gare su, ala wajhi limtinan, ta fuskan bayanin ni'imomi. Faqala, sai Allah ya ce ya bani Isra'il, ya ku ya'yan Isra'il, kad anjaynakum min aduwikum, tabbas mun tseratar da ku daga ainihin magaucin ku shine fir'auna, bi igraqihi, ta hanyar nutsar da shi. Kun ga Allah ke cewa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wannan shine abin da yafi komai dadi, a ce wanda ya dandana ma kuda, dandana masa kuda kana gani, in akai masa baka nan dadin bai kai a ce kana gani ana dandana masa kuda ba. To Allah yasa suna gani irin abin da aka yi wa fir'auna, kaga wannan ba karamin ainihin abin jin dadi bane ba. To saboda haka Allah subhanahu wataala ya kira banu Isra'il, yana musu ainihin wannan bayanin ni'ima da yayi musu, yake cewa wa wa'adnakum, kuma sai muka yi muku alƙawari, janibat turil ayman, daura da ainihin wannan dutse na bangaren dama ko kuma ainihin mai albarka, fa nu'tiya Musa at-Taura, domin mu bayo annabi Musa at-Taura, lil amali biha, domin yi aiki da ita, kaman yanda muka ambata a jiya, sai bayan halakar da fir'auna aka ba Musa alaihi salam ainihin littafin at-Taura, yace wa nazzalna alaikumul manna, kuma muka saukan muku da darba was-salwa, da kuma naman tsuntsaye, balan yace huma at-taranjabin wat-tayr, wannan ba au bane ba, ku kashe wannan alif gaba ɗaya, wawun ne ba au bane ba, huma at-taranjabin shine wato ainihin darba, wato kamar naka ce zuma tatacciya, shine abin da ake kira da alman, was-salwa shine kuma ce at-tayru sumana, wato tsuntsu wanda ake ce da shi sumana, ma'ana abin da ake kira da suna makwarwa, ko kuma a yaren tsoro a ce naman yan shila. To amma dai at-tayru sumana shine ainihin tsuntsaye a wanda suke ainihin makwarwa din, imalai ce bi takfifil mim wal kasr, a ce as-sumana. Kenan Allah subhanahu wataala ya musu wannan katafariyar ni'ima, naman ma sai da aka zabi mafi dadi, domin wanda suka san naman tsuntsaye suna cewa da wahala ka samu nama mai dadin naman makwarwa. To Allah subhanahu wataala sai ya zaba musu wannan, shine abincin safin su, shine na rana, shine karin kumallo da kuma zuma. Kaka dauka kuma mutum biyar ko goma ne, sun kai kusan mutum 600, saboda arzikin Allah subhanahu wataala baya karewa, dangantanci kawai kowa sai dai a kawo gashi nan mutum ya dabi iya bukatarsa. Wasu malaman tafsiri suke cewa naman ake sauke masu gasasshe ko soyayye, wasu suke ta a'a tsuntsayen ne gasu nan za a kawo masu mutum ya kam iya yadda yake so yanka ya ci, ba noma, ba kira, ba saka. haka wannan ba karamin jin dadi bane amma saboda gata yi musu yawa suka ce ud'u lana rabbaka yukhrijlana mimma tumbitul ardu kullun sai dai a cina ma kawai a sha zuma mu ya isa eh ka roka mana Allah mu so muke kasa ta tsaro da abubuwa ayi noma shikenan sun jaza wa kansu sun jaza ma wasu Allah yake ya shebu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'adnakum janibal qur al-aymani wa nazzalna alaykum al-manna was-salwa shine ma yake cewa wal munada wanda ake kira ake cewa ya bani isra'il hum sune man an'ama Allahu alaihim wanda Allah ya ni'ima gare su ayyama Musa a lokacin annabi Musa wayansahibul hukm kuma shi wannan hukunci zai jage zassa alal mawjudin akan wanda suke samun mufi kulli waqtin a kowane lokaci ma'ana har zuwa yanzu wada'watullahi hiya domin kiran Allah dai shine fi ayyami Musa tun daga lokacin annabi Musa ila zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa khutibu kuma an yi magana da su ne idan a wannan lokaci bima an'ama Allahu ala ajdadihim ga abinda Allah ya yi ni'ima da shi akan kakannin su zamanin nabi Musa a lokacin annabi Musa kenan idan mun ce wannan ya bani Isra'il ana magana akan Yahudawa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ana fada musu baiwa da Allah ya yi wa kakannin su yake ta wa kadhalika qawluhu ta'ala haka nan fadin Allah subhanahu wata'ala da yace kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwan da muka azurta ku akwai qira'a guda biyu wato ya bani isra'il qad anjaytukum sannan wa wa'adtukum sannan kuma wa ma razaqtukum wannan ita ce qira'an hamza da kisa'i to amma saura sun karanta bi nunil azma in aka ce wa abin nan anjaytukum na tsirar da ku kenan ya zamo ta'ul mutakallim kuma wa wa'adtukum shi ma haka sannan kuma razaqtukum shi ma haka amma sauran malamai sun karanta da nunin ai al-mun'am bihi alaykum abinda aka yi ni'ima da shi akan ku Allah sai ce wala tatghaw fihi kar ku shishigi a cikin sha'anin wannan arziki bi an takfurun ni'mata bihi shine ku kafirce man ni'mar Allah saboda wannan ni'ima da ya muku idan kuka yi haka fa yahilla alaykum ghadabi sai fushi na ya tabbata akan ku yace bi kasril ha'i ay yajibu wato kenan fa yahilla alaykum wa quri'a bi dhammiha wato fa yahulla alaykum ay yanzil wannan shine qira'an kisa'i fa yahulla min halla yahullu ya kace halla ya sauka yahullu yana sauka kenan sai ya sauka akan ku waccan kuma qira'an jumhur shine wajaba akan ku duk dai ma'anan tana koma zuwa ga abu daya Allah yace wa man yahlil alayhi ghadabi wanda duk fushi na ya tabbata akan sa shi ma yace bi kasrin lami wa dhammiha kenan wa man yahlul alayhi ghadabi shi ma sai a ce wanda fushi ya tabbata akan sa ko ya sauka akan sa Allah ya ce faqad hawa lalle wannan mutun ya halaka shine saqafa fil nari ya fada a cikin wuta Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace arrawaitu an ce akwai wani dogon bene a cikin wutar jahannama duk mutumin da yayi arnanci naji da fada to za a dora shi akan wannan bene sannan a surmiyo shi sai ya shekara 40 bai kai karshen wutar jahannama ba to shine faqad hawa lalle ya surmiyo daga sama a nufin yayi kasa Allah ya kiyashe mu Allah subhanahu wata'ala domin kar bayi su yanke kauna sai ya ce wa inni lagaffarun liman taba bai ce ma lagafirun ba sai ya ce lagaffarun mai yawan gafara ne domin siga ta fa'al siga ce ta mubalaga ni mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba mina shirki daga shirka daga dukkan dangin sabo wa amana kuma yayi imani shine wahadallaha ya kadaita Allah wa amila salihan sanan yayi aiki nagari shine yusaddiqu bil fardhi wan nafli ya gaskata farilloli da kuma nafilfili thumma hatada sanan ainifin ya ci gaba da tabbata akan manufa shine ce bistimrarihi shine ya zarce ya shude ala zikrillahi akan ambatan Allah ila mautihi hayya zuwa mutuwarsa Sa'id ibn Jubair yake ta sun mahtada shine ai lazama sunnata wal jamaa yalzumta sunna da kuma ainifin jamaa mabiya sunna Allah ya sanya mu a cikin su sai Allah subhanahu wataala yace
wa ma ajalaka qaumika ya Musa qalu ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا
ما لنجيته ومن التذكير بالامتنان yana daga cikin tunatar da mutane ta hanyar bayanin ni'imomi ala bani isra'il akan banu isra'il ma yaqussuhu Allahu lahum wa lana abinda Allah yake kissanta musu kuma mu ma yake kissanta mana id qala ta'ala li Musa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya fada ma annabi Musa yace wa ma a'zalaka an qaumika menene ya gaggautar da kai ainifin akan mutananka limaji'i mi'adin mi'adi akhadhi at-tawra domin zuwa a wajen alƙawarin karban at-taura ya Musa ya kai Musa mai tafsiri yace wa arada bil qaumi abinda ake nufi da mutane anan as-saba'ina alladhina hadaru al-munaja wannan mutane 70 da suka halarto ganin da annabi Musa alaihi salam yayi da Allah subhanahu wataala wa akhadhu at-taura kuma suka karbi at-taura ma'ana suka zo tare da shi a karbi at-taura idh kanu qad mashaw ala athari Musa domin su sun tafi ne a bayan annabi Musa li akhadhi at-taura domin karban at-taura wa kana Musa qad istakhlafa Harun alhali annabi Musa ya wakilta ya halifantar da annabi Harun ala bani Isra'il akan banu Isra'il fatakhallafa as-sab'una sai wa'annan 70 suka yi ainifin jinkiri an limaji'i daga barin zuwa wa kana Musa yadhunnu annahum ya'tuna wara'ahu biqurbin minhu shi annabi Musa ya zace za su zo bayan sa a kusa ba da dadewa ba washtagal albaquna su kuma saurayi zamo sun shagaltu bi ibadati ijilin da bautar wani dan maraki sana'ahu rajulun wanda wani mutum ya kera shi yusamma Musa bin Zafar wanda ake kira da Musa dan Zafar mansubun ila Samurra wanda ake dangantawa zuwa ga wani gari wato ko kuma wata kabila Samurra shine kabilatin min bani Isra'il wata kabila ta banu Isra'il wasu malamai sun ce Samurra sunan gari ne wasu sun ce ainihin sunan kabila shi zaka ce As-Samiri in mun dauka cewa ainihin sunan gari ne to kaman a ce misali a wani gari a danganta mutum kaman a ce Al-Madani ko Al-Makki idan kuma aka ce sunan kabila ne to kaman a ce Al-Fullati idan mutum ya kasance ko kuma Al-Qurashi in ya kasance ainihin kabilar sa ita ce wannan din to saboda haka dai ana ce da shi As-Samiri malamai sun ce asalin sa dama mutum ne wanda yake sun saba da bautar shanu mutum ne wanda yake annabin munafiki kamar yadda mai tafsiri ma ya ambata yake ta kana munafikan ya kasance mutum ne munafiki wa kanu yaqra'una at-tibl sun kasance suna dukan ganguna fa yaqumu ba'dhum sai wasu su tashi yarqusu suna ta ainifin rawa waye tawajjad wato ainifin suna nuna wani yanayi tattare da su wato ainifin alwajad ko at-tawajjud ana cewa ko abin nan alwujdan ko alwajadu su sufiya sun aro wannan kalma daga hadithin da yake cewa thalathum man kunna fihi wajada halawatal iman to sai suke ce akwai wani abu a wajen su shi alwajadu mutum idan ainifin imani ya ratsa shi sai kaga wani yanayi kaman ya fita ma ainifin daga hayyacin sa sai a ce kenan ya zama ainifin ya samu kansa a cikin abin nan alwujdan ko alwajadu to shine ake ta wani hali ne yake bayyana ga mutum saboda tasirin wani abu na jin dadi ko kuma ainifin na bacin rai sai a ga ainifin kaman ya fita hayyacin sa kaman ba tare da sauran mutane yake ba to shi yasa ibn taymiya yake cewa akwai alwujdanul imani akwai wujdan wanda yake ainifin na imani akwai kuma wanda yake ainifin nasr kulli to shine malamin yake cewa ainifin su ne masu irin wannan din wayar qusu sai abin nan fa yaqum ba'dhum yarqus wasu tay suna rawa waya tawajjad hatta ya qama gashiyan alai hamta ya fadi wai asume sai ce wa aslu zalika min dini az-zanadika asalin wannan addini ne na zindikai ubadun nar wanda suke masu bautar wuta Allah ya yashe mu qala to annabi Musa alaihi salam Allah yake ce da shi wa ma'ajalaka an qaumika to lokacin da aka bashi umarni ya tafi shi da wayannan mutane su 70 to sai ya gaggawa ya tafi ma'ana ya riga yasu zuwa to sai Allah yake tambaye san me yasa kai gaggawa to menene ainihin sababin tambayar shin Allah ya tambaye shi ne domin yayi masa bayanin abin da zamu karanta ko ko domin a zarge shi me yasa yayi gaggawa ya riga su zuwa to abin da yake bayyana dai Allah ya tambaye shi ne domin ainihin wannan abin da zai biyo baya in aka tambaye shi ba da amsan abin da ya sani to sai a fada masa abin da bai sani ba wanda ya faru bayan tahowar sa kala Musa annabi Musa sai ya fada wato shine abin nan jawaban ala su'al rabbih domin amsa tambayar ubangijin salahu gare shi da aka ce me yasa kai gaggawa ka baro mutananka sai ya ce hum ula'i su wa'antan bil qurbi minni wato suna kusa da ni atuna suna nan tafi ala athari a bayana yani as-saba'in al-atina ma'ahu yana nufin wa'annan mutane 70 da suke tafi tare da shi yace wa ajiltu ilayka rabbi litarda abinda yasa ne gaggawa zuwa gare ka ya Allah domin ka ƙara lamuncewa gare ni shine anni kalamunce da ni ai ziyadatan ala ridaka domin ƙari a bisa yardar da kai mun duk lokacin da aka baka umarni kai gaggawa kai to wanda ya baka umarni zai ji dadi a ransa cewa ka mutunta shi to yace abin da yasa ne gaggawa Allah domin ka ƙara yarda da ni ka ƙara lamunce mun kala sai Allah subhanahu wataala ya fada gare shi yace fa inna qad fatanna qaumaka mu tabbas mun jarrabi mutananka min ba'dika a bayanka ai ba'da firaqika lahum bayan rabuwarka da su yace wal muradu bil qaumi huna abinda yake nufi da mutane anan sune banu isra'il banu isra'il alladhina istakhlafa musa alaihim akahu harun wannan annabi musa alaihi salam ya wakilta dan uwansa annabi harun a wajen su yace ya kula da su to shine yace wa adallahum samiri samiri ya halakar da su fa abadul ijla sai suka bautata ma dan maraki bi tibli war raqsi ta hanyar dukan ganga da kuma ainihin rawa mai tafsiri yace wa fil qurtubi ya zo a cikin tafsirin qurtubi yace wasu ilal imamu abubakar al-qurtushi an tambaye wannan malami imam abubakar al-qurtushi ma yaqulu sayyiduna al-faqihu me shugaban mu masanin fiqihu zai fada ma'ana me Allah gafarta malam zai fada fi jama'atin a cikin wata jama'a yajtami'una wanda suke taruwa wa yukthiruna min dhikrillah su dinga yawaita ambatan Allah ta'ala madaukaki wa dhikri muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kuma suna ta'ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma innahum yadribuna bil qadibi ala shay'in min al-qibl sannan su dinga dukan ganguna da wasu tsumangu wa yaqumu ba'dhum yarqusu wasu su tashi suna tarawa wa yatawajjad suna nuna wani yanayi tattare da su hatta ya kama gashiyan alaiham mutun ya fadi ainihin asome ويهضرون طعاما ياكلونه كما يسكاو ابنتي suna ci فهل الحضور معهم جائز ام لا mutane masu irin wannan dabi'a ya halatta mutun yaje inda suke ko bai halatta ba ake tambaye wancan malami aftuna ku ba mun fatawa yarhamukumullahu Allah ya ji kanku akramukumullahu aljawab sai malam yace to amsa shine yarhamukallahu Allah ya ji kanka ya kai mai tambaya madhhabu sufiya batalatun wa jahalatun wa dalala yace wannan hanya fatan sufaye irin wannan yace ainihin barna ce jahilci ne bata ne wamal islamu addinin musulunci bai kasance ba illa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallama addini kawai shine qur'ani da hadisi amma raqsu amma rawa wattawajjud da nuna wannan hali da muke bayani fa awwalu man ahdathahu farkon wanda suka kago shi ashabu samiri sune ainihin abokan samiriyu lamatta khadha lahum ijlan jasadan lahu khuwar yayin da ya sama musu wannan dan sa wanda ya zama jiki ne kuma zai dinga boda irin ta shanu fa qamu sai suka tashi yarqusuna suna tarawa haulahu wato daura da shi wannan dan maraki wayatawajaduna suna nuna irin wannan alamomi wanda muka ambata yace fa huwa dinul kufari wa ubadul ijl yace asalin sa addini ne na mutane da suke wajen musulunci masu bautar dan maraki wa amma tibil amma su masu dukan ganguna fa awwalu man ittakhadahu az-zanadika farkon wanda suka kirkiro shine zindikai li yushghilu bihi al-muslimina domin su shagaltar da muslimi an kitabillahi ta'ala da gabarin littafin Allah subhanahu wata'ala wa inna ma kana majlisun nabi sallallahu alaihi wa sallama yace yanda majlisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ma ashabihi tare da ainihin abokansa ka annama ala ru'usihim at-tayr kai ka ce tsuntsu ne akan su minal waqari saboda natsuwa ba za ka ga ainihin sabai sun tashi suna wannan shiririta da ainihin shirme ba yace fa yambagi lis sultan ya kamata ma ga sarkin gari wa nuwabihi da ainifin naibansa an yamna uhum an alhuduri fil masajidi, su hana su zuwa masallatai wa gairi hada wani masallatai. Wala yahillu li ahadin, yace ka bi ma halatta ga wani bai yu'minu billahi wal yawmil akhir, inda ya imani da Allah da ranar lahira, an yahdura ma'ahum, yaje inda suke, aw yu'inahum ala batilihim, ko ya taimaka musu a bisa wannan barna tasu. Wa hadha madhhab malik, yace wannan shine madhhaban malik wa abi hanifa da abu hanifa wa shafi'i da shafi'i wa ibn hanbal da ahmad ibn hanbal wa ghairihim, da wanin sun min a'immatul muslimina, daga ainifin shugabannin musulmai, yace intaha min aljamal. To wannan bayani abin da yasa na dauko wannan, kun ganshi alfutuhatul ilahiyya bi tawdihi tafsir jalalain lidaka'iqi alkhafiyya, shi mai tafsiri abin da yasa na dauko wannan, kar ku dauka shi mai tafsirin ya rubuta haka ya dingina ma wani. Shi wannan Sulaimanul Jamal ainifin ya rasu 1204, yanzu shi da rasuwarsa ma ita shekara 229. To shi kuma ya ciro daga Malam Qurtubi, Qurtubi ya rasu 1771, kenan da rasuwar Malam Qurtubi yanzu shekara 760 da doriya da rasuwarsa. Abin da yasa ban dauko Qurtubi dan kar in cinye mana lokacin, amma wannan abin da ya karanta, bari in karanta muku nassin ku ji yadda yake anan, dan kada je a ce eh Malam Abubakar Gumi shi yazo ya rubuta. Ga abin da Sulaiman Jamal yake faɗa cikin littafin wannan mujalladi na 5 shafi na 94 Alfutuhatul Ilahiyya, yace wa fil Qurtubi wasu ila al-Imam Abubakar al-Qardushi ma yaqulu sayyidun al-faqih fi jama'atin yajtami'una wa yukthiruna min dhikrillahi ta'ala wa dhikri Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma innahum yadribuna bil qadibi ala shay'in min at-tibl wa yaqum ba'dhum wa yarqus wa yatawajadu hatta yaqama ghashiyan alayhi wa yahduruna shay'an ya'kulunahu fa hal huduru ma'ahum ja'izun am la aftuna yarhamukumullah. Al-jawab yarhamukallah, madhhabu sufiyya batalatun wa jahalatun wa dalala, wama al-islamu illa kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, amma ar-raqs wa at-tawajud fa awwalu man ahdathahu ashabu as-samiri lamma ittakhadha lahum ijlan jasadan lahu khuwar faqamu yarqusuna hawlahu wa yatawajaduna fa huwa din al-kuffar wa ubadul ijl wa amma at-tibl fa awwalu man ittakhadhahu az-zanadiqa liyushghilu bihi al-muslimina an kitabillahi ta'ala wa innama kana majlisu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi ka'annama ala ru'usihim at-tayr min al-waqar fa yanbaghi lis-sultan wa nawabihi an yamna'ahu min al-huduri fil masajid wa ghayriha wa la yahillu ahadin yu'minu billahi wal yawm al-akhir an yahdura ma'ahum aw yu'inahum ala batilihim wa hadha madhhabu malik wa abi hanifa wa shafi'i wa ibn hanbal wa ghayrihim min a'immat al-muslimin. Kun ji Malam Gumi bai ƙara harafi ɗaya ba akan yanda yake a cikin wannan. In kana so ka je ka samu tafsirin Qurtubin da ya mutu shekara 760 da doriya, haka zaka ga ya rubuta. Saboda haka masu wannan shiriri ta Allah ya shiryar da su, Allah ya sa su gane ba addini suke ba, bata ma kansu lokaci suke. Wallahi abubuwa da dama da ake da zimmar ko da sunan addini, masu ba wai ba su sambata ba ne, wasu hanya ce ta samun more rayuwa, hanya ce ta ɗaukaka, kuma an daɗe ana yi. Wani abin da ya sa ba zai bar shiriri ta ba da sunan addini, ɗan abin da yake samu ta nan yake samu, in ya bari ya daina samu. Wani kuma shugaba ne a wannan wuri, idan ya bari yau to ya zama mabi a wani ɓangaren, to shi kuma gara a kashe tsoho akan daddawarta da ya bar wannan. To wani kuma za ka samu ya haɗa dukan, yana samun abin duniya, ga samun ɗaukaka, ga shugabanci. To amma duk an karanta irin wannan abubuwan, sai dai tunda an yi shekaru da yawa ana dora mutane akan wannan da sunan addini, yanzu idan an dawo an daina, to ai kaga an fadi warwas kenan, ashe da ba a daidai ake, bai za a gano daidai. To muna fata Allah ya azurta dukkan musulmi da daurewa, ya bar barna komai daɗin ta dawo akan daidai. Allah ka nuna mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta, ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisantarsa. To saboda haka wato ainihin Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin wannan bacin rai da damuwa, wato da ya faru na bautar wani Allah, sai Allah ya ce faraja Musa
ila qaumihi ghadbana asifa qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
الله سبحانه وتعالى ya bai wa annabi Musa alaihi salam abin da ya faru a bayan tahowarsa na yadda aka karkatar da mutanansa suka ci gaba da bautar ainifin ɗansa. To ana faɗa masa wannan faraja a Musa ila qaumi, annabi Musa alaihi salam sai ya koma zuwa ga mutanansa ghadbana, yana mai ɓacin rai shine min jihatihim, ta ɓangaren abin da suka yi. Asifan yana mai tsananin fushi, shine shadidul huzn, yana mai tsananin fushi. Kala ya qaumi, sai yace ya ku mutane, alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana, ashe yanzu Allah subhanahu wata'ala bai muku alƙawari kyakkyawa ba? Na farko ya tseratar da ku daga teku, kuma yayi muku alƙawari cewa duk wanda yayi bishi zai gafarta masa ya ji kansa. Yanzu Allah bai muku alƙawari wanda yake kyakkyawa ba? Ai sidiqan, wato alƙawari na gaskiya, annahu yutiikum at-taura, zai ba ku at-taura, kuma gashi na tafi karbo wannan at-taura din. Ashe Allah bai muku haka ba? Afatala alaikum al'ahdu, shin yanzu mudda ce lokaci ne ya tsawaita tattare da ku? Shine muddata mufaraqati iyyakum, dan lokacin da na rabu da ku shine abun har yayi tsawo. Am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum, ko ku a kuna fatan wani fushi na ubangijin ku ya tabbata akan ku? Bi ibadatikum al'ijl, ta hanyar bautan wannan dan mariki da kuka yi. Fa akhlaftum maw'idi, shine kuka saba wannan alƙawari, mun yi alƙawari da ku za ku zauna daidai ku bi Allah, sai kuka saba. Wa taraktumul maji'a ba'di, kuka ki zuwa ainifin tattare da ni, domin mun ci akwai mutane 70 da aka tsara za su bi shi, to kuma he suka ibin sa? Ai khalafahul fariqani min bani Isra'il, wato kenan jama'a biyu na bani Isra'il sun saba ma annabi Musa alaihi salam. Al fariqul awwal, wato kashin farko, allazi kana ma harun, wanda suke tare da annabi harun, yantaziruna ruju'a musa bitawra, suna jiran dawon annabi Musa da at-taura. Wathani kashi na biyu, as-sab'una rajulan, wato wa'annan mutane 70, allazina amarahum musa, wanda annabi Musa alayhi salam ya umarce su an yattabi'uhu su bi shi, li huduri akhdhi at-taura, domin halartan karbo at-taura. Wallazina ajaba Musa anhum, wanda annabi Musa alayhi salam ya wato yayi amsa dangane da su, bi qaulihi, wato inda yake ta hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda, wato ibada amsa akan suna tafi. Sai malam yace wakilul fariqaini khalafa alwa'da, to duk wannan bangaren biyu sun saba alƙawari, su wa'annan an yi alƙawari da su za su biyo annabi Musa, sun kibin sa, wancan an yi alƙawari za su bi Allah subhanahu wa ta'ala masa, sun kuma suna bautar ainifin wani abu daban. To kenan ashe duk gabaki ɗaya sun saba. Qalu, sai suka ce, ma akhlafna maw'idaka bi malkina, ai mu ba mu saba wannan alƙawari naka ba da zabin mu. Mai tafsiri yace muthallathul mim, wato bi malkina ko bi mulkina ko bi milkina. Malam Nafi'u da Asim, wanda shine malamin Habs, sun karanta bi malkina. Malam Hamza da Malik Sa'i bi mulkina, da Ibn Kathir da Ibn Amir da Abu Amr da Hamza sun karanta, wato abin da Hamza, Ibn Kathir, Ibn Amir da Abu Amr sun karanta bi milkina, suka yi kasara. To akwai bambanci tsakanin wannan biyun ko babu, ko in ce wannan ukun? Wasu malamai sun ce in aka ce bi mulkina, wato da ƙudurarmu da ikonmu, ba mu saba a bisa muna da ikon barin sabawa ba, an fi ƙarfinmu ne. Amma bi mallikina ko bi milkina shi ne da zaɓinmu. To kaga duk dai ma'anar ta koma zuwa ga abu ɗaya, domin bi ƙudratul insan shi ne bi ikhtiyarihi, da ikon mutum kaga kenan da zaɓinsa. To duk dai ma'anar ta komawa kenan zuwa ga abu ɗaya. yake cewa saboda haka suka ce ba mu saba alƙawarin ka ba da zabin mu ko da ikon mu ai bi kudratina aw amrina wato shine da ikon mu ko kuma da umarnin mu walakinna sai dai mu humilna yace bi dhammil ha'i wa kasril mim mushaddadan wato a ce humilna yace bi dhammil ha'i a ce hu wa kasril mim ayyuma mimun shadda mushaddadan kuma ainihin yana mai shadda a ce humilna wa quri'a bi fathil ha'i wal mim hamalna mukhaffafan wato kenan a akwai malaman da suka karanta walakinna humilna shine da ibnu amir da ainihin hafsu da nafi'u da ibnu kathir suka karanta walakinna humilna sai dai mu an dora mana sauran malamai suka ce hamalna mun dauka kenan duk dai abin zai bayu zuwa ga ma'ana dai kenan an dora wa mutum ko ya dauka duk dai yana dauke da shi kenan walakinna sai dai mu humilna an dora mana auzaran wa'ansu nauyaye nauyaye shine athqalan wa'ansu nauyaye nauyaye min zinatil qaumi na daga kayan adam mutane ai huliyi qaumi fir'aun shine kayan adam mutanen fir'auna ista'araha minhum banu isra'il su ne suka aro su bi illatil irsi domin dalili na buki fa baqiyat indahum sai ta saura a wajen su ma'ana ta kasance a wajen su mun fada dazu da suka aro wannan kaya domin su yi baddabami to kun ga yanzu sun tsallake da su kuma an halakar da masu su to malaman tafsiri wasu suka ce sai suka samu damuwa to yanzu kayan nan ba namu bane ba me abin yi me zamu yi da su to shine sai wasu malaman tafsiri suka ce annabi harun alaihi salam shi ya ba su shawara ya ce to tunda kuna kenkemi kuma dama ba naku bane to ku tara shi waje ɗaya ku ajiye har annabi musa ya dawo a ji shawararsa wasu suka ce a shi samiriyu tunda yana da manufa sai ya ce to ku tara gaba ɗaya ku ajiye ni za ku ga abin da zan yi da wannan to koma dai menene sun karbi wannan shawara suka kwabe wannan gwalagwalai da mundaye da sarkoki ainihin suka tara waje guda suka ajiye shine suka ce wato ainihin mun dauko wannan nauyi na kayan adam mutane faqazafnaha sai muka jefa su shine tarahnaha fil nari muka jefa su a cikin wuta bi amri samiri da umarnin samiriyu fakadhalika ai kama alqainaha kaman yanda mu muka jefa wanda suke hannun mu alqasamiru shi ma samiru ya jefa ma ma'ahu abin da yake tare da shi min hulihim na kayan adan su wa kana sa'igan ya kasance dama shi mutun ne makeri wasu suka ce a'a abin da ake nufi wato fakadhalik alqasamiri shi ma haka nan samiru ya jefa abin da yake hannun sa na turbaya da ya diba wanda zamu ambata ainihin nan gaba wasu malaman suka ce da ya dauki wayannan abubuwa ya narka to sai ya zuba wannan kasar ta sawun dokin malaika kamar yanda zamu zo nan gaba wasu suka ce a sai da ya gama kirar sana'ai nufin sai ya zuba a cikin bakin dan sam Allah yake cewa fa akhraja lahum ka karanta
fa akhraja lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hadha ilahukum فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا